sarki
sarkin kasana
baba ka tar take mai sarki
sarkin kasana
sarki nan da dana bu sarki
sarkin kasana
a dil mummun dole wanna
sarkin kasana
na labar ma idan ko
sarkin kasana
kin zarta jaki ka roki
sarkin kasana
bari tantaz mai gyara shirin tafiya sannu da juman katana wando kuma bi zuran
da juman gaske
janaral tafiya sannu
da juman katana wando
kuma bi
zuran Allah
tafiya ta tafuga wanda yake horo
janaral
gaba jadar talce wanda suke zuru
janaral
kayati lokake mai janta wakar taro
janaral
da juman gaske kai zan fuzuwa wasan san
Da juman kasana wando kuma bi zuran Allah
gaba go kaige ya zarta shirin wancan
general
aladabun abdullahi muke zancan
general
ku fitar ban musa wa magana na can
general
da juman zaune ban farta waka da haula
da juman gaske
general da tafiya
Di juman
dai malikin wa duk waran da